that that have done what they're known for, that is justice. Rivers and Akwaibo and Taraba.
Shugaban kungiyar gwamnonin APC din Mr. Richard Okorocha yace muna farin ciki da halayen bangaren shari'a da ta nuna game da batun jihohin Rivers da Akwa Ibom da kuma jihar Taraba domin shine abin da jama'a suke sa ran gani. Bugu da ƙari yace batun zaben da za a gudanar a jihohin Kogi da Bayelsa an samar da ƴan takara na gari wanda za su cire kitse a wuta a lokacin zaben. Shugaban kungiyar gwamnonin yace sun amince da kuma jinjinawa shugaban Najeriya.
We also resolve and commended the president of the Federal Republic of Nigeria for his fight and continuous fight against.
Shugaban kungiyar gwamnonin yace sun amince da kuma jinjinawa shugaban Najeriya a fafutukan da yake kini na shawo kan matsalar tsaro. Mai masaukin baki gwamnan jihar Bauchi Barista Muhammad Abdullahi Abubakar ya tsokaci ne dangane da halin da tattalin arzikin ƙasa ke ciki da kuma matakan da ya kamata a dauka domin a farfado da shi
kafin a sake dawowa ga walwala a ƙasar mu ta Najeriya. Dole ne sai an ƙara shiga wani dan matsanancin hali, kuma alama duka tana nunawa. Mun karbi rahoton wasu masana bisa farfado da tattalin arzikin jihohin da ke karkashin jam'iyyar APC, wanda nima yau a jawabi na da nayi abinda nayi tsokaci akai kenan, ko wanda jawo hankalin yan uwana gwamnoni akan bukatar da ke da akwai na dawowa cikin gida, mu duba hanyoyin da za a yi mu inganta kudaden shiga na cikin gida. Misali a jihar Bauchi, tun kafin a rantsar da ni, na tura ɗaya daga cikin mataimakana ya tafi jihar Lagos ya je zauna da hukumomin karɓar haraji na jihar Lagos. Suka yi ni, suka nuna mar haddafi mafamai, suka kuma ba shi takardu da ma waɗansu daga ciki a na'urorin na'ura mai ƙwaƙwalwa ya dawo mana da su. Na sake tura shi jihar Kano, wanda su ne jihohin da suka yi fice wajen tara kuɗin shiga a Najeriya nan.
Gwamnoni goma ne suka halarci wajen taron, yayin da sauran suka aiko da mataimakansu. Abdulwahab Muhammad, muna Amurka daga dajin shakatawa na Yankari a jihar Bauchi.